Ga asuwa juza shati mama zamfama APC ce tabbaci mu rike uwa bona amatin na buba wani ba kai ba
MG boy recorder
kuce alhamdulillah
alhamdulillah
Masha Allah
Masha Allah
Alhamdulillah Allah Masha Allah
Masha Allah
Kuce ta faru komai ya gyaru tafiyar ta tsaro komai ya shiryu Yusuf Zainani ya ce ta gaba Kuce asuwa juwa Yarbawa kuce tunubuwa Yamurai kuce jagaba Ga tunubuwa ga shatima Sai asuwa ju da kashin shatima Wanzar da yan saura Fito dukkan zabe ABC munu
Nigeria,
I'm a Satan.
Najeriyar musai azwaju munda marhaba
ta gaba kashin tiba
23 ta kuce
wala abantin na mata gaban kawai zan
tuni dan ka zama shugaban kasar mu za mu sha bidi
Najeriyar musai tinubu
roƙon da zan yi yanzu anan kada ka karya alƙawari
Najeriyar musai tinubu
domin kasa ta tace sai kai da kai muke bahari
Najeriyar musai tinubu
kashi wasu yanka ne
ta gaba kashin tiba
23 ta kuce
wala
abatin na ba mu da babaki zaben ka
Najeriyar musai
tinubu Yusuf Zailani yana ta fadi da zamu samu tamkar ka
Najeriyar musai
tinubu mutane har da wanda baka san su
ta gaba kashin tiba
23 ta kuce
wala abantin na mata gaban
kawai ya ku so mu je kasa ta ga na mu ya fito adi
Najeriyar musai tinubu
abinci yanzu in za mu ci kun ga masa koto kai
Najeriyar musai tinubu
ko za mu dauki wanka a idan mu za mu sato zai
Najeriyar musai tinubu
ga shati ba shati ba mace maki ba ma bar shi ba
ta ja gaba kashin tiba
23 ta kuce
wala abantin na mata gaban
kawai arewa har kudu kowa da yabo a halin kai
Najeriyar musai
ya zo mana ko a tarihi babu mai irin naka
Najeriyar musai
ka gina manya a kudu har da arewa yau masoyan kai
Najeriyar musai tinubu
wala Ahmad Aswaju mu kan ba za mu kyare ka ba
ta ja gaba kashin tiba
23 ta kuce ce shati ma ifan Allah da shi ba ma karkace
Najeriyar musai tinubu
da kun fito ana kuwa ana fadin kasar ta kuce
Najeriyar musai tinubu
ja gaba ja gaba ja gaban kawai za mu
ta ja gaba kashin tiba
23 ta kace
wala
abantin na mata gaban kawai za mu ah ta
kasata
ta tinubu ta kasata
ta tinubu
ga kasata ga kasata ga kasata ga kasata ga kasata ga aswaju ga shati ma mazan fama APC ce tabbaci mu rike mu ma kola amantin nubu ba wani ba kai ba
ga aswaju ga shati ma mazan fama APC ce tabbaci mu rike mu ma kola amantin nubu ba wani ba kai ba
eh Allahu sarki wanda yayi kowa mai mutane shi ya yauta ba kaji sarki wanda ya yarbawa ya saukatawa har da zamfarawa shi ya aswaju da jama'ar kasata ka taimake ni in bai tuka na yawa waka da fara ta nace kasata
ga aswaju
gaba ta gaba zauna baba wai ka duba san da saba tun ba wancan mai dan kawoyan ba ba ma yi mu sai kai baba mun shirya sabon zafi kura Najeriya yau mun tantance wanda za ya yi mulki muka tsadance ga mutuncin mu da kimar mu karama ce kai mulkin muka kyara karka lalace aswaju muka ce tun kai zarce auta na kuna MG ai waka ce ina daga murya da safi ne mu Musa mun ka kasa alkhairi ne wani ya fara dan kauye ne muka gane tafiyar sa asara ne bicike ya zo dan jari bola ne kar mu yarda mu fada masa dan ruwa ne kar rai mana kuri shi dan karaba ne fi fi ne fi fala dura ce tuni lamar su ta yake ta ta dace Musa ya aswaju baba APC sai aswaju baba APC